Majalisar dokokin ƙasa ta da ta amince da gyare-gyare 44 waɗanda kwamitin ya kammala aiki a kansu har ya aika da su zuwa majalisun jihohin ƙasar 36 domin su amince da su, amma hakan bai yiwu ba. Shugaban kwamitin Ovie Omoagege ya ce maimakon kwamitin ya samu takardar amincewar jihohi, sai aka aika musu da wata takarda mai dauke da wata bukata na daban daga majalisun jihohi 25.
The remaining states will not act on the 44 bills unless the National Assembly passes 4 new bills they have proposed in the letter.
Anan Omoagege ne yake cewa majalisun jihohin sun ce kafin su amince da waɗannan kudurori 44 da kwamitin ya miƙa musu, sai an ba jihohin izinin zartar da kudurin dokar 'yan sandan jiha, sannan a ba majalisun jihohi daman cin gashin kansu da ma wasu buƙatu guda biyu. Omoagege ya ce a ganinsa gwamnonin jihohin na katsalandan musamman wajen adawa da kudurorin bayar da 'yancin cin gashin kai ga ƙananan hukumomi, kuma wannan shine abin da ba sa so su gani domin suna amfana da asusun haɗin gwiwa da ake yi tsakanin gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomin. Shi ma mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin, Aliyu Sabbi Abdullahi, ya ce ya kamata 'yan Najeriya su yi tuhuma mai tsanani ga majalisun jihohin domin ƙin amincewa da ƙudurorin tamkar rashin mutunta tsarin mulkin ƙasar ne.
Ai, aikin demokradiyya ne, kuma ita kullun ƙasa ta ce a yi, kuma dama ce za a ba mutane. Idan aka ba da wannan daman, to sai mutane su yi amfani da wannan daman. Saboda haka 'yan Najeriya kuma suna da haƙƙin su je su yi ca akan jihohi, saboda su suka zaɓi waɗannan mutanen da ke wakiltar mu a jihohi, wanda ke jiha local government da na hito ni ma ina da wakili. Saboda haka haƙƙina ya rataya a wuyan shi, yanda yake shi ma haƙƙinsa ya rataya a wuyana a nan inda nake wakilci. 'Yan Najeriya su kwarga tashi, su matsa ma waɗannan 'yan majalisa su tashi su yi aikin da doka ta ce su yi, walau su amince walau kada su amince. Amma mu abin da muke faɗa shi ne ba mu taɓa ga inda aka zo majalisar jiha ta rubuto ta ce idan ba ku yi kaza ba mu ba za mu yi kaza ba. Yanda suka faɗe shi ɗin nan sun taka kundin ƙasa constitution wanda ta ba su dama su yi aikin su.
A lokacin da yake nazari akan batun, Senator Yusuf Abubakar Yusuf ya nuna cewa idan majalisun jihohi ba su mutunta aikin majalisar dokoki ba, to akwai matsala.
Tunda aka dawo wannan demokradiyya, an yi ta kokarin wayannan gyare-gyaren kundin tsarin Najeriya, amma abu fa sai an yi idan aka kai wajen jihohi, sai jihohi su kasa yi, sabili da kuma su wayannan gwamnonin mai yawa ba duka ba, amma a majority daga cikinsu sun kasa fahimta lallai a amfanin keran nan da muka yi a canja a gyara. Amma ni a fahimta na fa, in fa gwamnonin nan sun kasa fahimta a gyara wannan kundin tsarin Najeriya, ni a fahimta na suna so ne a lokaci da zai zamanto sojoji ne kawai za su iya gyaran kundin tsarin Najeriya. Wannan ko ba abin da muke so ba ne.
Kwamitin ya aika da kudurori 44 zuwa majalisun jihohi 36 a ranar 29 ga watan Maris na 2022 don amincewarsu, kamar yadda sashe na 9 ƙaramin sashe na 2 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada. Amma jihohi 11 ciki har da jihar Lagos, Abia, Akwa Ibom, Anambra, Delta da jihar Edo, sauran sun hada da Katsina, Kaduna, Ogun da jihar Osun ne suka amince da kudurorin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.